The Lake Chad River Basin has now shrunk.
Mace mace ni shugaban Najeriya kenan. Farfesa Yemi Osinbajo yayin da ke bude taron kasashen duniya kan farfado da tafkin Chad da za a yi kwanaki uku ana yi a nan Abuja, inda yake bayyana yadda tafkin Chad ke tsotsewa da kusan kashi 90 cikin 100, kuma wannan babbar matsala ce. Babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin, Injiniya Sanusi Imran Abdullahi, ya tabo halin da kasashen tafkin Chadin ke ciki a halin yanzu.
Today, the Lake Chad region is the largest humanitarian crisis in the world.
A yau, shiyar kasashen yankin tafkin Chadin ne ke kan gaba a duniya wajen tabarbarewar ayyukan jin kai, inda ake da mutane miliyan 7 da tarzomar Boko Haram ta raba da gidajensu, tana da kalin wasu mutane miliyan 2 da kwacakwam suka dogara a kan tallafi, kuma shiyar ne ke kan gaba wurin yawan talauci, jahilci da yawan haihuwa.
Poverty, illiteracy, and birth rate in the world.
Tafkin Chadi da ya ratsa kasashen Najeriya, Chadi, Niger, Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, Algeria, Sudan, Kamaru da Libya, da masana ke cewar raguwar ruwansa ya zamanto bala'i ga kasashen yankin. A cewar dan masanin fika Alhaji Bababa Aba, da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika 7 da kuma ke da alaka da tafkin Chadi, wannan babban taro da ake yi ya zo kan gaba.
Wannan taro da ake yi don abu ne wanda ya jima ana kokarin jawo hankalin kasashen duniya waɗanda suke da halin da za su taimaka. Don matsalar ya fi ƙarfin kasashen da abin ya shafe su kai tsaye, musamman a Najeriya a nan arewa maso gabas. Ba wani albishir da za a yi musu bayan wahalar da suka sha na Boko Haram ya wuce a sake farfado da wannan wanda a lokacin da ke girmasa zai zama ko na uku na hudu a Najeriya a duniya gaba ɗaya, ba ma a Afirka ga ita ce na biyu banda Lake Victoria. Ni na sani lokacin shekarar 35-40 da ya wuce mun je Baga, daga nan Baga muna ganin Lake Chad. Ba a shiga jirgi a yi tafiya ba iyaka. To amma yanzu daga Baga ɗin ba za ma ka san ma cewa akwai wani tafki ba. To aiki ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske, wanda zai farfado da rayuwar miliyan na mutane. Akalla miliyan 50 miliyan in ba a fara aiki a kai ba. To ƴan kaɗan da ya saura ɗin ma wannan ɗin ma a cikin shekaru kaɗan, shekaru 10, shekaru wani abu da mana camsan babu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.